littafin Imam al-Bukhari yace tamamu iyadatil marid an yada'a ahadukum ala jabhatihi aw ala yadihi. Idan ka je ka gaida mara lafiya, to gaisuwanka bai cika ba, sai kai wani abu. Annabi yace ka dora hannunka a goshinsa ko a hannunsa, ka dora hannunka a goshin mara lafiya ko ka dora a hannunsa. Shine Ibn Battal yake cewa a cikin Fathul Bari, da kawo sharhan wannan hadisi mujalladi na 10 shafi na 120, yace idan mutum ya dora hannunsa a jikin mara lafiya a goshinsa ko a hannun shi, ta'anisul lahu, wato zai daidai kewar mara lafiya din. Idan mutum ba shi da lafiya ka zo sai ka taba goshinsa, kaga zai ji dadi ko? Yace to ga wani masoyinsa ya zo, sai ya ji zafin ciwon yaro, sai ya ce wa ta'arrufu li shiddati maradihi. Idan mutum ya dora hannunsa din nan zai san tsananin ciwonsa, zai gane ciwon ya tsananta ko bai tsananta ba. Kaga kenan liyad'u lahu bil afiya, mutum zai san irin addu'an da zai masa ko kuma irin shawarar da zai bashi ko taimakon da zai masa. In ka zo ka taba jikinsa, ganin da kai da kuma taba shi da kai, zaka samu fahimtar irin tsananin ciwon da yake ciki. Kuma wannan haka yake, ko likita ne aka kai masa mara lafiya me yake yi? Zai taba goshi ya taba ina? Kun ga ya samo daga musulunci. Wannan magana tana cikin littafin Fathul Bari, wanda ba littafin yau bane ba jiya ba, sama da shekara 500 da suka wuce aka rubuta. Allah ya samu dace. Waɗannan abubuwa karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace tamamu iyadatil marid, kaisar da mara lafiya bai cika. Ka je ka gaida mara lafiya, to gaisuwarka bata cika ba, hatta yada'a ahadukum ala jabhatihi aw ala yadihi, sai ɗayan ku ya dora hannunsa akan goshinsa ko a hannun shi. Fa yas'aluhu kaifa huwa, sannan ya tambaye shi wani hali kake ciki. Sai ka fara taba goshinsa, taba hannunsa, sai ka ce ya kake ji? Sai da sauki ko ka taba jikinsa saboda ka ji tsananin rashin lafiyar da yake ciki. To abu na biyu, wajibi na biyu wanda yake kan mai jinya, yan uwa, ko kuma mutumin da ya tafi ya gaitar da mara lafiya, ya umurce shi da yin sallah. Nas'aluka Allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maradan ghayra mahzun wala fadiya. Kun ga wannan da dama mutane sun yi sake da shi. Idan ka je gaisar da mara lafiya, ka umurce shi da yin sallah, babu kyautan da za ka yi mishi da yafi wannan. Bare kuma a ce kai ne ma kake jinyarsa. Akwai hadisi a cikin littafin Muwatta, Kitabu Tahara, littafin Imam Malik, Allah ya ji kansa da rahama, yana cikin littafin Al-Musannaf na Abdurrazzaq, hadisi ingantacce. Lokacin da Abu Lu'lu' al-Majusi ya taba wa Umar wuka a cikin masallaci, Allah ya kara masa yarda, sayyidina Umar sai ya suma sai ya farfado, sai ya suma sai ya farfado. Ka san da asubahi ne, rana ta kusa kullowa, sayyidina Umar bai yi sallar asuba ba. Sahabbai da suke kewaye da shi, idan sayyidina Umar ya farfado, sai su ce masa as-salah ya amirul mu'minin, sallah fa ba kai sallah ba, ka ya suma, amma in ya farfado abinda za su fara gaya mishi, sallah fa ya amirul mu'minin. Sai ya ce musu amma la hawfa fil islami liman taraka as-salata, ce wallahi babu rabo a musulunci ga mutumin da ya bar sallah. Zai yi kokari ya yi sallar nan sai ya sake suma, yana farfadowa abinda za su umurta shi, za su umurta shi da yi sallah. Shi kuma sai ce amma la hawfa fil islami liman taraka as-salah, me ya tana Umar yake nufi? Mutumin da ya mutu baya sallah, ina matsayin sa? Wannan mutumi ba a masa tsammani ya yi kyakkyawan cikawa. To da dama akwai waɗanda in rashin lafiya ya same su, sai ya bari zai bari, in ya samu sauki zai tara su. Rashin lafiyar wata guda ko sati guda, kai sallar ja ina karawa, don ka mutu ba, kaga ya mutu da bashin Allah. Kuma duk mutumin da ya mutu sallah lokacinta ya yi bai yi ba, ya mutu ne? Tsakanin musulmi da kafirci ne sallah. Wallahi in mutum ya mutu ya bar sallah da gangan a gurin sahabban manzon Allah, wannan mutum ya mutu kafiri. Mun ji wannan da kyau, mutumin da ya mutu ya bar sallah da gangan, wannan mutumi ana masa tsammani ya mutu kafiri. Allah ka tsare mu. Saboda haka wajibi ne mu tabbata muna umurtan majinyatan mu, wato bi ma'ana marasa lafiyan mu, da yin sallah. Kamar yadda Sayyidina Umar muka samu hadisi yana umurtan, ai ana umurtan sa da yin sallah duk sa'ilin da ya farfado. Sannan ita sallan nan kun ga ai ba wai dole ne sai kayi ta tsaye ba, Annabi ya karanta da mu ko yana da kyau mu tambayi malamai yaya ake sallah in rashin lafiya ya samu mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa za ka yi sallan nan a tsaye, in ba ka iyawa fa ka yi ta a zaune, in ba za ka iyawa fa ka yi ta a kwance, ko in ba za ka iya a kwance fa ka yi ta kana sunkuyo, kana nuna alama da ka. Manzon Allah yake cewa waj'al sujudaka ahfab min ruku'ika, ko sai ka sanya sujjada tafi kasa akan ruku'i. Ka sunkuyar da kanka kadan idan ruku'u ne, ka sunkuyar da kanka da yawa idan sujjada ce. Ba a ce ka dauki wani abu kai sujjada a kanka ba, ba a ce ka dau filo. Manzon Allah ya shigo wajen wani mara lafiya ya ganshi ya yi sujjada a filo, ko Annabi ya karba jihar sai ya dauko ice kusa da shi ya sujjada. Manzon Allah ya karba jihar ya ce ka je ka yi sallah a kan kasa in za ka iya, in ba ka iyawa fa awmi ima'an, ka yi ta da alamar sunkuyo. Ashe matukar mutum yana cikin hankalinsa sallah tana nan wajiba a kansa. Wani ba da lafiya in ka taho kun ce sallah kuwa ce haba kai kuwa bari mana tukuna idan samu sauki, ko to bari ya mutu da bashin Allah. Allah ya samu gani. Wajibi na uku, idan mutum ya taho gurin mara lafiya zai kai da shi, ko kuwa wanda yake jinyar mara lafiya, kamar yadda muka faɗa a baya, duk maganar da zai yi akan ciwon da yake damun wannan mutum ya zama yana faɗan alheri, kada ya rika magana na sharri ko magana da za ta daga hankalin mara lafiya din. Misali da ka shigo ka samu mara lafiya jikinsa ya tsananta, malam Garba hanya za ka kai kuwa, to wannan yayi haram. Duba littafin Imam al-Bukhari, Abdullah ibn Abbas ya rawaito yace idza dakala an-nabiyyu ala man ya'uduhu, idan annabi ya shiga gaida mara lafiya a gabansa sai yace la ba'sa tahurun insha Allah, babu laifi da alama wannan yana cikin tsarkin Allah ya so. A wata riwaya kuma yace masa la ba'sa kaffaratun insha Allah, babu damuwa, ai da sauki, jikin da sauki shine labas ko jikin da sauki ashe, ai ba kamar yadda muke ji ba, jikin da sauki kuma ba kariya bane gaskiya ne, domin komai tsananin ciwon da kake ciki akwai wanda ya fanta ya fika, in ka je ka ga wani sai ka tausaya masa. Saboda haka idan ka ce da sauki ba kai kariya ba, la ba'sa tahur ko la ba'sa kaffaratun wa tahur insha Allah, babu da shi da alama sauki, wannan da alama tsarki insha Allah. Na hudu, wajibi ne in ji malaman sunna, mutumin da yake jinyar mara lafiya ko kuma wanda ya taho gaisar da mara lafiya ya tunatar da shi da kyawawan ayyukansa, kamar yadda muka faɗa a baya, yana da kyau shi mutumin da bashi da lafiya ya rika tunanin alherin da ya yi, ko to kai kuma in ka shigo kar ka rika tunatar da shi sharrin da ya yi, ka rika tunatar da shi alkhairin da ya gabatar. Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na Aisha, ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ciwon ajali ya same ta tana kwance ba ta da lafiya, Abdullahi ibn Abbas sai ya taho gidan yana so ya shiga ya gaida ita. A wannan lokacin malaman suke cewa wa hiya maglubatun, ciwon ya mata tsanani ya ci karfinta, kasan akwai hali da mara lafiya ke kaiwa wanda da ka gan shi ka san wannan ba zai rayu ba. To malamin da ya rawaito hadisin nan yace ta kai wannan halin, saboda haka sai Abdullahi ibn Abbas ya taho yana so ya je gaida ta, sai ce ku shiga kuma ta izini, ku gaya mata ina neman izini in shigo in gaida ta. Lokacin da ya gaya mata ga Abdullahi ibn Abbas ya zo zai gaishe ki, sai ta ce akhsha an yusni alayya, ka ina tsoro kada in ya shigo ya dinga kirarani ya yi ta mun yabo, ba na son yabo yanzu, tana kusa da mutuwa, ta ce ba na son yabo, ina tsoro in ya zo zai haka. sai suka ce mata haba ana Aisha ibnu ammi rasulullah dan babban manzon Allah yazo zai gaishe ki ce ba kya son ganin shi min wujuhin muslimina yana cikin manyan musulmai sai ta ce wannan gaskiya ne ku ba shi dama ya shigo bi iznillah abinda kike tsoron ko shi ya faru Abdullahi ibn Abbas yana zuwa sai ce mata kaifa tajidi naki yaya kike jin jikinki sai ta ce bi khairin in ittaqaitu ina jin alaman alheri amma fa ina ji tsoron Allah muddin naji tsoron Allah na dan karata da tsoron Allah a zuciyata to ina fatan alheri ku ji abin da ta faɗa yaya kike jin zuciyarki sai ta ce ina jin zuciyata akwai alaman zan samu alheri sharri inna qarata lahira da tsoron Allah zuciyata ku duba mata kamar na manzon Allah mace irin wannan na Aisha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun gaya mana cikin matansa babu wanda yafi so fiye da ita ko a cikin maza babu wanda yafi so fiye da mahaifinta waye babanta sannan Abubakar cikin maza ba wanda annabi yafi so fiye da sannan Abubakar sannan cikin mata babu wanda yafi so fiye da nana Aisha ta zo mutuwa yace mata ya kike ji sai ta ce kai ina tsammanin alheri amma fa in nayi kokari na gana karasa yar karamar hanyar ta tarike mun lokacin nan da ya dan ragu gare ni dan kadan dinnan na mutuwa in na yadda na dan gama shi da tsoron Allah to ina ganin alamar zan samu alheri kun ga ma bata yake hukuncin ta samu ba ko ta san wani ya mutu sai ya ce kai suwa na ana aljanna kuna da labari la hawla wala quwwata illa billah nas'aluka allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maradan ghayra muqsin wala fadir Allah ya samu cika da imani lokacin da nana Aisha ta fadi haka sai Abdullah ibn Abbas yace fa anti bi khairin insha Allah yace kina tare da alheri insha Allah kar ki ji tsoron komai zawjatu rasulillah ki fa tuna ke ce matar manzon Allah wa lam yunkih bikran ghayrki bi auru wata budurwa ba in banda ke kaga yana kirga mata abubuwan alheri ko ki tuna fa ke ce matar manzon Allah ki tuna fa inna rasulullah lam yunkih bikran ghayrki bi taka auren budurwa ba in banda ke ki tuna waɗannan abubuwa kaga yana tunatar da ita ne alherinta abinda ake so mutum yayi idan ya tafi gaida mara lafiya ya tunatar da shi ayyukan alheri abubuwan da ake fatan wannan mutumin zai samu aljanna a sanadin su misali ka zo gaida mutum ne malami ne mai wa'azi rashin lafiya ya tsananta yana cikin damuwa sai ka ce masa haka gafa ta mala duba fa wa'azin da ka dinga yi din nan ka yi ta karantar da mutane a musulunci kai ne ka sauke wannan littafi kai ne kake sauke ka kana tunawar da shi ne ayyukan alherinsa ko kuma ya gina makaranta ko ya yi wani abu wanda yake na yabo ne sai kai ta tunatar da shi a kai Abdullahi ibn Abbas wannan hadisi nashi kamar karantar da mu yake yadda ya kamata mu yi magana gaban mara lafiya to sannan wajibi na biyar idan mutum zai yi magana kusa da mara lafiya ya tabbata maganar da duk zai yi babu ƙarya a ciki idan ya faɗi ƙarya to babu shakka ya dasa sharri ga wannan mutumin mu kiyaye akwai hadisi da ke cikin littafin Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza hadartumul marita aw al mayyita idan kun taho kusa da mara lafiya ko kuma mutumin da ajali ya zo mata faqulu khairan to duk magana da zaku faɗa ku faɗi alheri fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna don malaiku suna cewa amin duk magana da kuka yi Alan Garba ka tuna hotel din nan da muka je wai don ka kwantar masa da hankali kai bari dai Allah baka sauki akwai shagali gaba to malaiku suna ma cewa amin wato kamar ayyukan da yayi na masha Allah duk kuma malaiku na cewa Allah ya sa suna nan an rubuta ba an yafe ba kaga sharri kake masa fata ba alheri ba duk kalmar da zaka faɗa ya kasance kalma ce ta gaskiya idan ka taho wayo Allah na mutu na nanaci ko ka mutu ka nanaci malaiku za su ce mene amin saboda haka duk kalmar da za a faɗa ta ƙarya a gurin idan akwai mai tsawatarwa ya hana, taimako kake yi ga dan uwanka ya zamanto ya cika da imani lahirarsa ta yi kyau kamar yadda duniyarsa ta yi, in ya samu kyakkyawar duniyar kenan, Allah ya samu dace. Sannan na shida, malamai suka ce mana mutumin da ya gaida maras lafiya ko yake jinyarsa idan ya fita to ya faɗi alheri kada ya faɗi sharri. Shi ma yana da hadisi yana cikin littafin Imam al-Bukhari, hadisin Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ya ce kharaja aliyun min indi rasulillahi fi wajihihi alladhi tuwfiya fihi, rashin lafiyar manzon Allah na ajali, lokacin da manzon Allah ya kamu da rashin lafiya, rashin lafiyarsa na karshe wanda ya rasu a ciki sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ya shiga daki, sahabbai suna waje, ka san in ciwo ya tsanani ana hana mutane yawan shiga ko kamar yadda likitoci ke yi a asibiti a ce ga lokacin gaisuwa sauransu, babu shakka haka ne, wannan karantarwa ce ta musulunci, domin akwai lokacin da bai kamata a ce kowa ya shigo ba. Kun ga waɗannan dokoki da muke karantawa, in ka taho kar ka yi ihu, kar ka faɗi sharri, wani ya san su, wani bai san su ba, wani wanda zai zo gai da kai kasuwar gunin jahili ne, yana shigowa ya ga siffarka sai yayi waɗancan abubuwan da aka hana din, ko ya ɗaga maka hankali maimakon ya kwantar maka da hankali. Ka san kuwa babu mutumin da yake buƙatar kyakkyawar kalma irin mutumin da yake cikin jinya, likitoci sun fahimci haka. Amma karantarwa waye? Karantarwa manzon Allah, ashe ba su suka kawo mana ba, musulunci shi ya kawo mana. Wani in ya tafi asibiti aka hana shi shiga zai ce kai waɗannan miyagu, sai ya shiga da ƙarfin su ya ko, babu mamaki halin da yake ciki yana buƙatar natsuwa. Kai in ka shigo ba san irin hakurinka ba, mai yiwuwa ka tada hankali, shi kuma mara lafiyar nan in ya ga haka zai gane kenan da wuya ya yi rai, kaga zai mutu kenan yana cikin fargaba, ko ba a son abin da zai daga hankalin mutumin da ke cikin rashin lafiya. Saboda haka lokacin da manzon Allah ciwo ya tsananta gare shi, sai sahabbai wasu aka dakatar da su a waje, babu mai shiga wurin manzon Allah sai na jikinsa na kusa da shi kuma manyan sahabbai sai kuma matan shi. Sayyidina Ali da ya shiga, Abdullahi bin Abbas ya ce da ya fito sai sahabbai suka tambaye shi, ya Aba Hasanin kaifa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baban Hasan, ka san shi ne mahaifin jikokin manzon Allah ko, Hasan da Husaini, ya baban Hasan yaya manzon Allah ya tashi yau da safe, yaya jikin annabi? Sai ya ce musu asbaha bihamdillahi bari'an, manzon Allah ya tashi da safen nan bisa godiyar Allah ya warke. Kuna ga Sayyidina Ali zai yi ƙarya? Eh? Sayyidina Ali ya ce asbaha bihamdillahi bari'an, manzon Allah ya tashi da safe yau kam alhamdulillah ya warke. Kuma annabi yana cikin ciwon ajali lokacin da ciwon ya tsananta gare shi kenan, ba ƙarya ta yi ba, kalmar da ka faɗa bari'an yana samun sauki, hakika haka din ne, domin matukar mutum da ya mutu ba akwai ne, akwai sauki. Saboda haka idan ka fito ya jikin wane, kai wai abin sai ka gani ba kai koyi da manzon Allah ba, kaga ka daga hankalin na waje, in ya tafi zai bada labarin ciwon wane, ba zai bada labarin nan ta kyakkyawan fuska ba, ce wane ai jikin kamu, ba zai kai labari ba. Idan ka fito aka ce ya jikin wane, ka ce da sauki, ashe da Bahaushe ke cewa jiki da sauki, daga ina ya samu? Daga musulunci. Amma da daman Hausawan ba su san hakan ba, kai aiki da ilimi shine kake samun lada. Yanzu da ka san haka, to idan ka faɗa za ka samu lada ko, saboda a zuciyarka kana kudurta koyi da waye? Da manzon Allah. Saboda haka lokaci manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyati, Allah shi samu dace, nas'aluka Allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maradan ghayra mukhzin wala fadil. Wannan ita ce mas'ala ta biyu wadda ta shafi mutumin da yazo gaida mara lafiya ko kuma wanda yake jinya mara lafiya. To sai mas'ala ta uku mu kiyaye, mas'ala nawa nake zan yi magana akai? 12. Ku zauna da kyau kuma ku saurara da kyau, kuma dan girman Allah kada wani anan ya dinga surutu ko kuma ya kama bacci. Mas'ala ta uku, idan ciwo ya tsananta ga mara lafiya, to akwai wajibai guda uku akan mutum. Ana fahimta? In ciwo ya tsananta ga mara lafiya, to akwai guda abubuwa guda uku da suke zama wajibai akan mutum. Bi ma'ana wanda yake kusa da shi, wanda ya zo gai da shi, ko kuma wanda yake jinya sa. Abu na farko, wajibi ne mutumin da yake kusa da majinyaci in ya ga ciwon ya tsananta, to ya ringa lakanta masa kalmar shahada. Hadisi ya zo cikin littafin Imam Muslim. Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce, laqinu mautakum la ilaha illallah. Manzon Allah ya ce, ku ringa lakanta wa marasa lafiyanku da suka zo mutuwa. Kun ga Annabi sai ya kira sunan mara lafiya a gurin da cewa ne mautakum, kamar ma yana nufin mutumin ya mutu. Kenan sai an ga alamar mutumin zai mutu sannan ayi. Don Annabi bai ce laqinu marbakum ba, da ya ce laqinu marbakum, ku lakanta wa marasa lafiya. In na ziyarci Malam Khalid saboda ciwon kai, ya fito ba mun gaisa mana ya ce ai kai ai wannan ciwon kai, sai ya ce la ilaha illallah, ka dinga kalmar shahada fa. Daga ciwon kan ka ce ni kalmar shahada. Manzo Allah ya ce mautakum, sai kun ga alaman sun kusa da mutuwa, lokacin ne zaka ce la ilaha illallah, ka umurce shi da yin kalmar shahada. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti dakhala al-janna. Manzon Allah yace domin duk wanda kalmar sa ta karshe a rayuwa ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna. Sai Annabi yace yawman min ad-dahari wa in asabahu qabla zalika ma asabahu. Aikin rana daya awan zamanin da yayi zai kai shi aljanna, komai yawan zunubin da ya aikata. Don Allah ku ji wannan magana ta Annabi. Yawman min ad-dahari wa in asabahu qabla zalika ma asabahu. Aikin rana daya, aikin awa daya, aikin minti daya, aikin sakon daya ya kai mutum aljanna. Manzon Allah ya ce komai yawan abin da ya samu da laifi, Allah madaukaki zai gafarta masa. Allah ya samu gani. Wannan hadisi yana cikin littafin Muslim. Kuma akwai hadisai masu yawa akan lakantawa mara lafiya kalmar shahada, amma mu lura sharadinsa sai ciwo ya tsananta. Mu kiyaye wanda duk yake gefen mara lafiya zai gane ciwon nan ya tsananta ko bai tsananta ba. Duk wanda yake kusa da majinyaci zai gane, hankalinka zai baka. To sannan wajibi na biyu, duk wani abin da yake ɗakin munkar wanda shari'a ta haramta shi, kai da ka shigo kai da wannan mara lafiyan, ko kai da kake jinyar mara lafiyan, kai kokari ka kauda shi. Ɗaya daga cikinsu shine hotuna. Kun ga wannan ba karamar masifa ba ce, wallahi ta gane galibin musulmai a wannan zamanin da muke ciki, musamman a kasashen mu dinnan. Abin alfahari ga dan uwa musulmi a yanzu, abin ado, abin gaye shine rataye hotuna a daki. To idan kana jinyar mutum ko ka shigo gai da mara lafiya, ka gan shi ya sharafa zai mutu, sannan ɗakin nan akwai mannamanne, me ya kamata ka yi? To ba ma ya kamata ba ne, wajibi ne ka cire duk wani hoton da ke cikin wannan ɗaki. Radio a kashe, ka san wani yana cikin jinya amma kuma ya saka disco, banda nemar wa kai sharri, yana nema dole dai ya tafi wuta ko? Ya fiye in TV ne a kunne a kashe shi, domin a wannan lokaci ba a san surutu, hatta wanda ke kusa da mara lafiya ba a san ya rawaita surutu. Me aka ce ka yawaita yi? Kalmar shahada. Sai kuma ne addu'a gare shi, kamar yadda muka karanta a baya, Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan. Annabi abin da yake ta faɗa kenan, ya Allah ka warkar da sa'ad, ya Allah ka warkar da sa'ad, ya Allah ka warkar. Idan kuma tofi ka rika masa tofi ko addu'a, in ciwon ya tsananta kai talakanta masa kalma ta shahada. Matukar ba addu'a za ka yi wa mara lafiya ba, ba tofi za ka yi masa ba, ba lakanta masa kalma shahada za ka yi ba, wajibi ne ka bar wannan ɗakin, ba zaman ka ba shi da amfani. Bare kuma a ce akwai surutu ko kiɗe-kiɗe, kaga an auka mu haramu. Idan akwai CD ya kashe kasan CD ko irin kadin zamani ko kuma kafin nan ma a kashe. Sannan idan akwai kalanda, akwai kalanda na shugaban kasa da gwamnoni a cire, akwai hoto na malamanmu ko kasa, akwai hoto na malamai, za ka ga malami ya rataye hoton malami a ɗakin sa, ko kuma a'a mutum ya zo ya rataye hoton marigayi Sheikh Mahmud Gumi ko Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa ko wasu malamai na sunna suka mutu, Allah ya ji kansu da rahama. To kowane irin hoto yake rataye a cire shi. Duk wani malamin da ya ce maka rataye hoto halal ne, wannan malami yana nema ya ɓata kai. Allah ya sa mu gani. Kuma abinda duk ya zamanto akwai shubha a cikinsa, annabi ya karantar da mu abin da ya dace akai. Faman ittaqa shubuhati, haka ne, me yace? Faqad istabra'a bi dinihi wa irdihi. Wanda aka ce akwai rikitari kita, wani malami ya ce halal, wani malami ya ce haram, sai annabi ya ce to in ka guji haram din, tunda an yi rikitari kita, ka guji abin da yake bai da kyau din, kar ka yadda ka dauka halal din ne, to ka tsira da mutuncinka, inji annabi, kuma ka tsira da me addinin ka. Saboda haka duk wata kalanda a cire ta, hoton kamar da ka dauka aka rataye a bango ai ne, a kawar da shi. Hadisi ya zo cikin littafin Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal baita allazi fihi suwar la tadkhuluhu al malaika, duk gidan da ya zama akwai hotuna malaiku ba sa shiga. Kenan abin da ake nufi, mutumin da yake jinya aka ce a ɗakin akwai irin waɗannan hotuna, wani irin malaika ne zai taho ya dauki ranka? Domin dole sai an dauki ranka, dole a dauka, sai dai masu daukar rai din malaiku iri biyu ne ko? Akwai annazi'ati, akwai kuma me annashitati. Idan na rahama ba za su shiga ba, waɗanne ne za su shiga wannan gurin? Ta Allah ya tsare mu. Malamai da dama sun nuna mana sai dai kamar hoto wanda misali ana taka shi, ko hoto wanda yake yana rufe, ko kuma a abin wasa na yara, domin akwai malaman da suke nuna kamar abin wasa irin ƙerbe bin nan haramun ne, wannan kuskure ne. Wato ba adabu zafa ya kawo bayani a kansa, abin wasa na yara musulunci bai haramta shi ba, haka hoton da ake takawa musulunci bai haramta shi ba, kamar wanda yake rufe. Amma duk da haka rashin hotunan shi ne ya fi alheri. Allah ya sa mu dace. To sai kuma wajibi na uku, idan kana jinya mara lafiya ko ka zo gai da shi, idan akwai kare a gidan, nemi sanda. Ko zai hana? Idan ka shigo gidan ka ga kare, to ka nemo sanda, ka taimake shi. Maniktana kalban laysa bi kalbi saydin wala mashiyatin wala ardin, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulli yawmin. Duk mutumin da ya rike kare in ba karnuka guda uku ba, da kare na kiwo, da kare na farauta, da kare da aka sashi a gona wanda yake da shinge, gona da ba shinge ma malamai sun ce ba irin ta ake nufi ba, gona mai shinge, sai ka kawo kare ka saka saboda ya gadin tsakiyar shingen, cikin shingen banda wajensa. In ba karnuka uku din nan ba, mutumin da duk ya rike wani kare ma, Allah ya ce kowace rana yana asaran ladansa kwatankwacin manya-manyan duwatsu. To wa ya sani ma ba ya samun ladan da ya kai tsawonsa shi kansa, bare kuma a ce kullum za a ɗebe ma kwatankwacin a ce dutsen Uhudu, ga wanda ya tafi aikin haji ka duba girman dutsen Uhudu, sannan ba ma girman ɗaya ba, aka ce kira kwani ko? Sai an dubi kwatankwacin girman dutsen Uhudu guda biyu na ladansa za a ɗebe ku zubar. Kullum akwai mala'ika da yake ɗiban ceburena rage ma lada. Ta yi kuka ce a zamanin annabi ya bambanta da zamaninmu yanzu, mu yanzu akwai masu kuɗi, to waye gaya maka zamanin annabi ba masu kuɗi? A mu yanzu akwai miyagu, zamanin annabi ba miyagu? Zamanin annabi rayuwar da aka yi mamunin ta yafi na yanzu, kafin bayyanar manzon Allah, zamanin jahiliya, wanda baka isa daga nan ka isa bukur ba, wallahi sai ka nemi ijara na wani mutumin da ke zaune a bukur, kuma wannan mutum ya zama fitacce sananne. Misali kafin in je bukur, to sai na tafi sai na aikawa mai girma Alhaji Sale, ko
sarkin bukur sai to dan kai dade ina so a bani tsaro zan shigo bukur to sai ya sa ayi shela a garin bukur Abdurrazzaq zai shigo bukur ku sani zai shigo ne da idara ta duk wanda ya taba shi ya taba ni eh sai to shikenan inji mutanen garin to dama an san zan shigo in na shigo sai kowa ya bani hanya amma haka kawai ka zo ba ayi shela wani ya maka idara ba kana ji kana gani za a kwace ma mata a kwace ma dukiya a mashegen duka yanzu akwai irin wannan rayuwa babu ba rayuwa da ake da ijara saboda haka idan kana tsoron miyagu yasa kake aje kare a gidanka zamanin manzon Allah akwai miyagu mai yasa annabi duk da haka bai bada dama a aje karnuka ba in kudi kake gadara da shi yanzu zamanin annabi an yi masu kudin in matsayi ne mulki zamanin manzon Allah akwai masu mulkin saboda haka babu dalili da zai sa mutum ya dauko kare ya aje a gidansa wallahi babu shi masifa ce Allah ka tsare mu don haka wajibi ne duk inda aka samu kare na cikin gidan da mutum wato majinyaci yake kwance ayi kokari a ga cewa an kawar da wannan kai akwai hadisi wanda sahabban annabi guda biyar suka kawo nana Aisha da Maimuna da Abu Huraira da Abu Rafi da Usama bin Zaid Allah ya kara musu yarda sahabban annabi mutum nawa mutum biyar suka rawaito wannan hadisi mala'ika Jibril ya taho gidan manzon Allah na gaya muku karatun yana da tsawo irin wannan dama ba safai muke samun ta ba mai hakuri mai amfani da ita Allah ya samu dace wata rana mala'ika Jibril ya zo gidan manzon Allah mala'ika Jibril da ya taho sai ya ki shiga gidan dalili saboda cikin gidan akwai kare kuma a jikin labule akwai hotunan mutane saboda haka sai mala'ika Jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mur bil qalbi falyukhraj ka je ka sa a fitar da karen nan daga gidanka in ji mala'ika Jibril fa innahu la nadkhulu baytan fihi suratun wala kalbun mala'ika Jibril yake gaya mawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace murbil kalbi falyukhraj kai umurni a fitar da wannan karen da yake cikin gidanka saboda mu suwa kenan fa inna la nadkhulu baytan ba ma shiga gida fihi suratun wala kalbun matakar cikin gidan nan akwai hoto ko akwai kare mu ba za mu shiga ba in ji mala'ika Jibril ba zai shiga gidan annabi ba saboda akwai kare akwai hoto kai kuwa ka yadda shiga gidanka da kare da hoto kana ga zai shigo gidan manzon Allah ma bai shiga bare naka wani wanda aka yi shi bayan shekara 1400 bayan rasuwar manzon Allah har ma da yankai ko darajar ka ta kai yadda mala'ika zai shiga ya ki shiga gidan manzon Allah nana Aisha ta ce annabi da ya taho sai ya gaya mana ya ce to waya aka yi aka samu kare a nan ne ku fitar karen nan ana Aisha ta ce sai muka shiga neman kare kuma ba akwai kare ma a gidan ba ta ce wa idan kalbu jirwun li hasanin aw husain sai kuma muna ta bincike sai muka gani a kasan shimfiɗa imma shimfiɗan hasan imma shimfiɗan husain jikokin annabi ko a kasan shimfiɗan sai muka ga dan kuikuyo jirwun ta ta sariri haka fito da kare dukkan su babu wanda ya sa akwai wannan karen sai annabi ya dube ta yace mata ya Aisha mata da kala hadal kalbu ya ce Aisha yaushe ne wannan kare shigo gidan nan sai ta ce masa wallahi ma dare wallahi ban sani ba ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka fitar da wannan dan kuikuyo kaga dan karami ne ma ko ba babban kare ba sannan Aisha ta ce fa amara bihi fa ukhrija thumma akhadha bi yadihi ma'an fa nadaha makanahu sai annabi ya sa aka debo ruwa wurin da dan kuikuyon nan ya kwanta manzon Allah ya biya yayi faruwa a gurin inda ya kwanta sau daya annabi ya zuba ruwa kai da ka aje kare ina ga gidanka jikawa za a yi jaka subhanallah in ba mu dau shiriya daga manzon Allah ba daga wa za mu dauka jama'ar musulmi wallahi ba wanda zai so alheri gare mu fiye da manzon Allah ba wanda zai guji sharri gare mu fiye da manzon Allah abinda annabi bai ce mu yi shi ba mu guje shi babu alheri a cikin sa saboda haka babu tsaro tare da kare masifa ce take ciki wanda annabi yake cewa laula annal kilaba
ummatun minal umam la amartu bi qatliha ko in ba dan karnuka al'umma bace da na umurni duk inda aka ga kare aka kashe kai kuma har zuwa kai kasan akwai wanda zai je Switzerland kasan ture zai je sayo kare karnukan kasan iri iri ya kawo ya aje a gidansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mala'ika ban shiga gidan da kare ke ciki saboda haka duk inda aka samu kare ayi kokari aga cewa an fitar da shi matukar mutun yana jinya a cikin wannan gida nas'aluka allahumma ishatan haliya wa mitatan sawiya wa maradan ghayra mahzun wala fadih sai mu je mas'ala ta hudu idan wannan mutumi ya rasu to a tabbatar da cewa ya rasu din domin da dama wasu akan binne su ma da rai wani da ya ga mutum numfashinsa ya dauke to sai dauka ya mutu ne sai a ji abin da mutum da rai sau da yawa kukan ji labari an tona kabari ko har an ji an wanke mutum an zo za a binne sai a ga ya motsi akwai da dama waɗanda haka ya faru da su kuma suna nan wasu ma da ransu yanzu haka ba zan kawo suna ba amma wallahi na san mutane da yawa dan in na kawo zai zama abin kunya gare su saboda abin da ya kawo irin wannan kuskure rashin sanin hanyoyin tabbatar da mutuwa shike sa a je abin da mutum da sauran rai Allah ya samu gani malamai suka ce akwai alamomi da ake gane mutum ya mutu kamar guda bakwai alamomi guda bakwai na daya dakatawar numfashi matukar mutum yana da rai zai ringa numfashi ko idan ransa ya hancafa to zai dakatar da numfashi ta inda ake gane numfashin mutum kuwa da hannu ne zaka kare hannunka a hancinsa zaka iya ji yana numfashi ko bai hanya ta farko kenan hanya ta biyu shaqqul basar za a ga idonsa ya tsaya cik baya kiftawa wannan alama ce ta cewa wannan mutumin ya rasu hanya ta uku za a ga idanun mutumin sun yi farare kal alamar da take nuna cewa jini baya gudana a cikin idon hanya ta hudu ita ce gane bugawar zuciyarsa ta tsaya to ta yaya za a yi a gane zuciyar mutum ta bar bugawa abubuwa kamar guda uku da akwai biyu yanzu an samu karin guda na daya ana kare kunne daidai zuciyarsa za a ji zuciyarsa tana bugawa ban 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 inda aka kare kunne daidai kirjin mutum za a gane musamman a kara ta gefen hagu ko domin zuciya ta hukunciya ta yi na hagu kirjin mutum amma ta hagu musulunci ya karantar da mu sannan likitoci ma yana tsammani sun tabbatar da haka haka ne ko to sannan hanya ta biyu na ganewa shin zuciyar mutum na bugawa ko ba ta bugawa shine ya dora hannunsa a jijiyan wuyansa zaka ga likitoci suna yin haka zaka ga an sa yatsa a kasan kullun mutum ko mara lafiya za a gane shin zuciyarsa tana bugawa domin in zuciyar tana bugawa za ta rika harba jini zuwa sama za a ji wannan jijiyar tana bugawa tana harbawa to ta nan za a gane idan ba ta harbawa wannan mutumin ya rasu to hanya ta uku da ake gane mutuwar mutum bi ma'ana ake gane zuciyar mutum ta bar bugawa a wannan zamani shine amfani da stethoscope haka ake kiranta ko da turanci abinda likitoci suke amfani da shi a sashi a kunne sai a manna shi a kirjin mutum wato wannan yana dago bugawar zuciya yana sawa wato shi likitan ya gane shin zuciyarsa tana bugawa wannan ko ba ta bugawa abubuwa guda uku kenan ko dai a kasa kunne a kirjinsa ko kuma a dora hannu a wuyansa jijiyan wuyansa ko kuma a sa wannan alatu abinda likitoci suke amfani da shi na gane bugun zuciya ko ba abin da zuciya na bugawa ko ba ta bugawa hanya ta biyar na gane mutum ya rasu jikinsa zai sanyi in ka taba kafansa zaka ji sanyi kalau in ka taba hannunsa zaka ji yayi sanyi kansa zaka ji yayi sanyi amma in ka ji kafafunsa sun yi sanyi saman jikinsa bai yi sanyi ba bai mutu ba domin dama ita mutuwar daga kasa ake fara zare rai malaman sunna haka suka tabbatar mana don haka don kafafunsa sun yi sanyi saman jikinsa na nan da dumi bai mutu ba hanya ta shida ga larabawa da turawa akan ga hancin mutum ya dan karkace
ga wanda ke da hancin kenan larabawa kuma da turawa sannan akan ga kafarsa ta lankwashe sawun shi za ga ya lankwashe waɗannan wasu hanyoyi ne daga cikin waɗanda muka kirga na gane alamar mutum ya rasu ko bai rasu ba sannan alama ta bakwai za ga bakin sa ya bude wani ma za ka ga ya fidda harshen sa waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da ake gane mutum ya rasu ko bai rasu ba hanyoyi ne yana da kyau mu kiyaye su amma babban shawara ga ƴan uwa musulmai idan mutum aka yi tsammanin ya rasu ayi kokari a nemowa likita domin likita ya fi mu sanin hanyar mutuwa ya zo ya tabbatar da mutuwar wannan mutumin kafin a yi gaggawan zuwa binne shi Allah ya sa mu dace to akwai wajibai abubuwan da suke wajaba idan an tabbatar da mutum ya rasu akwai wajibai guda shida da kuma sunnoni guda uku wajibi na farko da zaran mutum ya rasu a rufe idanunsa domin idanunsa za su kasance ne a buɗe kamar yadda ya zo cikin littafin Muslim hadisin Ummu Salama tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan Abu Salama wa kad shakka basaruhu lokacin da manzon Allah ya shigo yana shigowa sai samu idanunsa sun riga sun tsaya cik me kike alama alamar ya rasu fa agmabahu da manzon Allah ya ga cewa idanunsa sun tsaya din nan sai ya sa ya tsunsa sai ya rufe idanun a shi rufe idon mutumin da ya rasu sunna ce ta annabi haka ne ko to ban kiya wajibi wajibi ne hiya min wajibati ma umira bihi muslim tana cikin abubuwan da ake wajabtar musulmi yayi matukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya zama mana wajibi babu dalilin da zai sa ya koma matsayi na sunna da zaran ka shigo kaga mara lafiya ransa ya fita to abu na farko da zaka yi ka rufe idanunsa da wace hannu ake rufe idan mara abin nan mutumin da ya rasu mamaci da hannun dama ka sa babban yatsa da yatsa tsakiyarka doguwar yatsan nan da babban yatsa ka sa ka rufe idanunsa a hankali ba wai dannawa zaka yi ba in dai lokacin da rai ya fita ne ka sa hannun nan zaka ga idanun sun rufe matukar ba an bari ya dade ba domin in ya dade wani na kan darewa ko an yi kokari a rufe din ba zai rufu ba saboda haka yasa ake son wajibi na farko rai yana fita ayi kokari a ga cewa an rufe idanunsa mu bi wannan abin da kyau domin babu mutumin da gidansa ba a mutuwa Allah ya sa mu cika da imani lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya tsunta ya rufe idanun Abu Salama sai ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar annabi ya ce idan aka zare rai saboda karfin sha'awan da gangan jiki yake ma rai kafin kowane mutum abu biyu ya gina shi ko da rai da gangan jiki kuma akwai tsananin kauna tsakanin su gangan jiki yana tsananin kaunan rai to gashi kuma lokacin mutuwa za a zare rai za a raba shi da gangan jiki to gangan jikin nan yana tsananin son rai shi ko rai din nan za a cire shi ne ta sama lokacin da aka zare rai manzon Allah ya ce saboda tsananin soyayyar da ke tsakanin su sai gangan jikin ya bi ran da kallo saboda haka ana gama zare ran zaka ga idanun mutum na kallon sama sai na ke na rai ya fita